Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tusila ce tare da Ibrahim Garba. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin yau Juma'a 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga Ibrahim Garba da kanin labarai.
Wata alƙaliyar kotun tarayyar Amurka ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru uku ga Roger Stone, wani aminin shugaban Amurka Donald Trump na kud-da-kud a cigaba da rigimar da ake. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce alƙaluman baya-bayan nan da China ta gabatar kan cutar murar coronavirus sun nuna cewa cutar ta fara sauki. Sannan halin da ake ciki kuma wannan cutar mura na illa ga harkokin kasuwanci a sassan duniya ciki har da Najeriya.
Yan adawa da gwamnati a kasar Ghana sun fice cikin fushi yayin da shugaban kasar ke gabatar da jawabin sa na shekara-shekara kan halin da kasar ke ciki. To za ku ji cikakken wannan rahoto. Daga Najeriya kuma can a jihar Oyo, jami'an tsaro na ƙara jan ɗamara wajen tunkarar batun samar da zaman lafiya a jihar. Za kuma mu kawo muku shirinmu na daɗan gari. To amma fa kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wata alƙaliyar kotun tarayyar Amurka jiya Alhamis ta zartar ma Roger Stone, wani daɗaɗɗen ɗan jam'iyyar Republican kuma daɗaɗɗen yardajjen na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump, hukuncin ɗaurin shekaru sama da uku a gidan yari saboda samunsa da laifin yunkurin hana majalisar dokokin Amurka gudanar da bincike akan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. Wannan hukuncin kimanin rabin adadin wanda wasu masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya suka so a yanke masa ne kafin Attorney General ɗin Amurka William Barr ya yi watsi da shawarar tasu, wanda hakan ya janyo babbar takaddama da zargin cusa siyasa a harkar shari'a. A wani jawabin da ya yi a Las Vegas bayan da aka zartar da wannan hukuncin, Trump ya cicciki lamirin gurfanar da Mr. Stone a kotu a matsayin rashin adalci. To amma ya ce zai kyale bangaren shari'a ya yi aikinsa kan wannan batun, a maimakon yin amfani da matsayin shi ya yi afuwa ga aminin nasa. Lauyoyin Stone dai sun so a maimaita wannan shari'ar. Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus jiya Alhamis ya ce alƙaluman baya-bayan nan da China ta gabatar kan cutar murar coronavirus sun bashi ƙarfin gwiwa ganin sun nuna alamar cutar na lafawa. To amma ya ba da shawarar a ci gaba da bayar da himma wajen ƙoƙarin daƙile cutar. China ta bayar da rahoton matuƙar raguwar yawan masu kamuwa da cutar murar ta coronavirus wadda ta hallaka mutane sama da 2,000 a cikin ƙasar tun bayan ɓarkewarta watanni biyu da suka gabata. Hukumar lafiyar ƙasar ta ce an samu sabbin kamuwa da cutar 394 ne kawai a ranar Laraba, wanda ya yi matuƙar sauƙi idan aka kwatanta da adadin sabbin kamuwa na 1,749 da aka gani kwana guda gabanin nan. A halin da ake ciki kuma wannan cutar murra ta coronavirus na illa ga harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da Najeriya, inda ɗumbin 'yan kasuwa kan ɗunguma zuwa China kowace shekara su siyo kaya, inda kuma a halin yanzu hukumomi suka ce a jinkirta zuwa China har sai an shawo kan wannan cutar. Wani ɗan kasuwa a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, mai suna Osita Chukwu, wanda ya fara harkar sayar da kayan kujeru da gado da janareto tun shekaru 20 da suka gabata, yakan tafi China sau da yawa a shekara don siyo kayayyaki, amma yanzu yana mai cewa
for now the goods are no more foreigners supposed to be coming as it used to be come before. So and it's affecting us very well.
Osita Chukwu yace a halin yanzu kam kaya ba su zuwa kamar yadda ya kamata kuma hakan na shafar mu matuka ɗan waɗanda muke da su kuwa a Latilas muke dan ƙara musu kuɗi mu sayar saboda muddin ka sayar da su kan farashin da kai niyya a lokacin da ka siyo su kuma kana son ka ƙara siyowa to da matsala saboda hatta waɗanda muka siyo tun dama can har yanzu ba su samu zuwa ba
jima kadan Ibrahim Garba zai saki shigowa da karin labaran sai dai kafin nan shugaban kasar Ghana Akufo-Addo ya buƙaci al'ummar kasar su bashi hadin kai domin gabatar da muhimman ayyuka da ya sa a gaba a waje ɗaya kuma ƴan adawa na nuna kin amincewa da jawabin nasa na shekara-shekara har suka fice cikin fushi daga zauren majalisar kafin ya kammala gabatar da jawabin sa ga wakilinmu Ridwan Abbas da cikakken rahoton
Shugaban ya bada sanarwa cewa za a so mabiyan waɗanda lamarin ya shafa kuɗin su a ranar Litinin 24 ga wannan wata na Fabrairu. Ya ƙara da cewa duk wanda ke da hannu a hasaran doka za ta ja da shi. Mun gaji tsarin na ma'aikatan kuɗi da ke rushewa wanda ke buƙatar ɗaukan matakan gyara da ya shafi tarin mutane. Yanzu a Latilas gwamnati za ta amayu su ji biliyan 13 da za ta biya kaso. Su miliyan 4.6 da lamarin iya shafa wannan makudan kuɗi ne da za mu iya amfani da su wurin biya wa tarin ungwannin mu bukatu gashi za mu yi amfani da shi wurin biyan kwastomomin bankuna da abin ya shafa dangane da kwaso ɗaliban Ghana daga ƙasar China dalilin ɓarkewar cutar coronavirus shugaban ya yi kira ga 'yan siyasa su daina zuba wa wuta fetur su kuma daina ƙara tsorata mutane da Kalamomisu ya ce ba a yi watsi da yiwuwan kwaso ɗaliban ba in haka ya zama. A kan zancen hakan ma'adinai ta ɓarauniyar hanya da ake cewa galamsi shugaba Akufo-Addo ya tabbatar da irin ƙalubale da ake fuskanta ya ce gwamnati ba za ta saki a ɓata idanuwar ruwan ƙasar ba sa'an nan ya yi kira ga haɗakan 'yan jarida da ke yaƙan ukuban nan cewa kar su saki tun da gwamnati na bayansu. Ina buƙatar ku musamman haɗakar 'yan jarida da an ga kafa tun shekara ta 2017 a kan yaƙan galamsi ku fato na bala'i na harkokin 'yan galamsi ɗin nan ga makoman ƙasarmu na da girma ba za mu saki a kan haƙoƙinmu ba wurin yaƙi da shi ina kira ga haɗakan 'yan jarida kada su karaya da wahalar da ke tare da yaƙi da wannan mummunar uƙuba na haƙan ma'adinai ta ɓarauniyar hanya gwamnati ba za ta ƙasa a gwiwa wurin yaƙi da 'yan galamsi ɗin nan ba an kwato wasu kayansu a cikinsu har da manyan tarakoki da wasu suka ɓata 'yan sanda na nan suna bincike don haka wadda duk aka saba da hannu a wannan ƙazaman aiki na lahira fa zai fi shi jin daɗi. Abin takaici 'yan adawa ba su shaidi jawabin shugaban ƙasar ba na bana saboda sun ƙaurace sai dai an same su gabanin soma jawabin cikin babbakun kaya suna rera waƙen takin ƙasar suka fice daga majalisar. Ridwanul Namtar Abbas shafin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim Garba da ƙarin labaran.
To shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar korar wani babban jami'in hukumar leƙen asiri bayan wani bayanin sirri da aka yi ma 'yan majalisar dokokin ƙasar game da makomar zaɓe mai zuwa a cewar rahotanni. Jaridun The Washington Post da kuma The New York Times jiya Alhamis sun ce shugaban kasar ya hasala bayan da ya ji labarin bayanin da aka yi ma wato aka yi makon jiya ma 'yan kwamitin majalisar wakilai kan batun sirri saboda ya damu cewa jami'i ya yada wasu bayanan da za a yi amfani da su a mara illa. da haka sai Trump ya kira mukaddashin daraktan hukumar tsaron kasa Joseph Maguire zuwa ofishinsa washe gari inda nan take yanke shawarar mai yashi da wani Shugabar Jamus Angela Merkel ji Alhamis ta yi Allah waddai da bambancin launin fata da kuma tsatsauran ra'ayin masu fifita jinsin farare bayan wasu harbe-harben da aka yi da dare da suka yi sanadin mutuwar mutane tara baya ga wasu da dama da suka ji raunuka. ‘Yan sanda sun ce wani dan bindiga ne ya bude wuta a wasu wurare biyu na shaye-shaye inda baki sukan haɗu a garin Hanau a yankin tsakiyar Jamus. Gabas kaɗan da birnin Frankfurt. ‘Yan sanda sun ce an samu garwaki biyu a wani gida da aka binciko kuma ana ganin maharin ne da mahaifiyarsa. Da take magana kan al’amarin shugaba Merkel ta ce ta himmantu ga yin fito na fito da duk masu yunkurin raba kawunan mutanen ƙasar ta wajen amfani da jinsi ko ƙabilanci ta ci gaba da cewa. Ta ce ya yi wuri sosai a yanke hukunci na ƙarshe za a ɗau duk wani matakin da ya dace don binciko ko binciken kwakwa kan wannan mummunan kisan kan to amma abubuwan da suka bayyana zuwa yanzu na nuna cewa maharin ya yi aika-aikar ne saboda halin kiyayyar mutane masu kamanni iri daban da kuma addini iri daban. Shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar korar sosai amana.
To a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sanda da na farin kaya a jihar Oyon Najeriya sun dada jajircewa wajen tabbatar da tsaro a jihar yayin da suka buƙaci al'umma su hada hannu da su wajen cimma wannan burin. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani.
A kokarin da take yi na samar da tsaron jama'a ta tsarin nan na hada kai da jama'ar unguwanni wato community policing a turance rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta nemi goyon bayan jama'ar jihar Oyo don samar da cikakken tsaro ga jama'a. Mr. Shina Olukolu shine commissioner 'yan sanda na jihar Oyo.
I want to seize the opportunity to continue to solicit from the members of the public their unflinching support through community policing partnership with Oyo State Police Command.
Commissioner 'yan sanda Shina Olukolu yace bari in yi amfani da wannan dama in nemi goyon bayan jama'a wajen samar da tsaro ga jama'ar a tsarin nan na 'yan sandan unguwanni wato community policing. Commissioner na 'yan sandan jihar Oyo yace sai da haɗin kan jama'a ne za a sami dawwammamen tsaro ga al'umma. CP Olukolu ya bada lambobin wayoyin da za a kira su idan buƙatar hakan ta taso. Lambobin kuwa su ne 7-7 4-9-4-1-3 sai kuma 0-0-8-8-6-1-4. Shi ko kwamandan rundunar tsaron farar hula wato civil defense a jihar Oyo Alhaji Iskilu Akinsanya ya ce tsaro sai an hada da jama'a.
Community policing brings security to the doorstep of the people. It gives the community sense of belonging of what happened in the environment.
Alhaji Iskilu Akinsanya ya ce samar da 'yan sandan unguwanni yana kawo tsaro kusa ga jama'a kuma zai baiwa jama'a damar su ga cewa ana yi da su a game da abubuwan da ke faruwa a muhallansu. Yace idan jama'a suka ba su wani siri za su yi aiki da shi kamar yadda ya kamata to ko jama'a za su hada kai da jami'an tsaro musamman 'yan sanda da dogarawan tsaron farar hula wato civil defense don samar da tsaro.
I can't. This Nigerian police.
Wannan tace a'a saboda 'yan sanda kansu ba su taimakawa lamarin.
I can't
not boss around. Those guys are not friendly, they are not trustworthy, they are not the kind of person that can.
Chuko Akindele Olagunju yace ba zai baiwa yan sanda bayani ba saboda bai amince da su ba kuma ba abin yarda bane.
Sai ali ba a bar shi kafin shago ake le. Eh za mu ba su hadin kai domin mu muka sanar kware mu muka san mugu. Amma abin da gudu kar mu zo kuma ba mun ba su bayani ba so da yawa zaka ba yan sanda bayani game da wani abu kuma kai ko sai su dawo su lake ma. Kuma nan kai ka kutsu to ga shi ne abba su. Amma za su ake tsakani da Allah za ku ba su kuma muka san mugu muka sanar kware. Yau mu an mazana anguwa.
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida na Tambuwal a cikin shirinmu na hantsi za ku saurari wannan.
Matasa su ne kan gaba gaba shi yasa muka fi mai da hankali wajen tattaunawa da matasa din a makarantu ne a kungiyoyi ne a unguwanni ne amma kafafen sada zumunta misali duk zaurukan da muka ga cewa matasa sun fi mu'amala da su muka je mu zauna mu samar da wani ɗakin shan magani.
To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakken wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Ga masu sauraro a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tasharmu na VOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu saurare a Ghana za su iya samun mu akan tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku. Tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a barkanmu da warhaka. A cikin wannan shiri na daɗan gari, shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashin Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin daɗan gari dai yana bibiyar tarihin sansalar kafuwar ƙananan garuruwa, shaharar da garuruwan suka yi ko kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar gami da kuma ƙalubalen da suke fuskanta ko kuma burinsu a rayuwa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. To madalla. Shirin da ɗan gari dai a yau ya leka ne garin Gadanya da ke tsakanin garin Bagwai da garin Shanono a arewacin birnin Kano, inda na yi katarin samun wani dattijo tsohon ma'aikacin gwamnati mai shekaru 70 ya fara bayyana min sunansa da kuma asalin kafuwar shi wannan gari na Gadanya.
Sunana Blaki Umar Gadanya, kuma turakin Gadanya. Wannan gari shi ne Gadanya. Gadanya Bagwai local government jihar Kano Najeriya.
To shi wannan gari misali da muke cikin sa a yanzu da Gadanya, menene takaitaccen tarihin kafuwarsa?
To takaitaccen tarihin kafuwar wannan gari namu na Gadanya, wato kamar yadda muka samu daga kakanninmu cewar ya kafu ne daga sunan wani da ake kira da shi Gadanyu, wanda ya zo daga kudu daga gari ya zo ya kafa wannan gari na Gadanya fiye da shekara 1000 ta wuce.
An san daga inda yake kace kudu da gari?
Eh, sunan garin Moji.
Yanzu Moji tana wani kasa?
Moji tana karamar hukumar Bagwai.
Tun da gari ya shekara fiye da 1000 a yadda tarihi ya nuna muku daga iyaye da kakanni, ba za a rasa wata kila wani kirari ko take da yake da shi ba, yana da shi?
Eh, kirarin Gadanya ita ce gadangan takawaje, gadan kaya hana bacci, tuwon kaya mu ya allura, yaro ina da mai haɗiya.
Me wanda yake nufi kina?
Wato yana nufin cewar mutanen Gadanya jarumai ne a kowane bangare.
Don mai tarihin da ya nuna haka wannan jarumai kamar yayi?
Wato a lokacin da take ana yin yaƙe-yaƙe tsakanin waɗannan mutanen makota da waɗannan makota, to duk wani yaƙi da zai zo garin Gadanya to ba zai samu garin Gadanya ba saboda kaya ce take kewaye garin. Saboda haka kowa in ya zo sai dai ya koma da haushin cewar ba zai samu damar ganin wannan garin, kuma duk abin da aka zo wani zai shigo da wani abu wanda yake na ko cuta ko kuma wani abu, insha Allah zai tafi da kunyarsa.
Ma'ana garin bacewa yake ba a garin sa ko?
Eh, to gaskiya na bacewa banda kaya ba abin da zaka gani, ba zaka komai ba, kuma akwai hanyar akwai komai amma ba zaka komai ba a garin, sai kai ce take kewaye garin gaba ɗayan ta.
To bari mu kalli al'umar da suka hadu suka kafa wannan gari, kamar wacce kabila ce ta kafa wannan gari ko kuma suka hadu suka kafa wannan gari?
Manyan kabilu guda biyu ne, akwai Hausawa da Fulani a cikin wannan gari, sai kuma Bare-bari tsinta-tsinta.
Misali, yanzu tunda an ce ga waɗanda suka kafa wannan gari da Fulani da Hausawa da kuma tsinta-tsinta na Bare-bari, yanzu akwai wata shahara ko shuhura da shi wannan gari yanzu?
Ƙwarai da gaske, ya shahara kan ilimi na zamani da na addinin Musulunci tun shekaru-shekaru, domin akan shanin ilimin addinin Musulunci wato mun samu shahararrun mutane a wannan gari. Akwai wata unguwa da ake kiranta Gwadama, abinda ake kiranta Gwadama wani babban mashahurin malami ne wanda ake kira Malam Gwanda. Yanzu wannan unguwa ya kafa yanzu haka su ne limaman Juma'a da kuma limamai na wannan unguwa. Kuma kowace unguwa akwai manya-manyan malamai. Shaharanta ma akwai wani babban malami da ake kira Malam Musa, wanda a lokacin da aka nemi a zo a hada waɗansu abubuwa kamar an cakuɗa Alkurani mai girma a lokacin wani sarkin Kano Usman, to shi wannan malami shi ne ya zo ya tsince ya hada waɗannan Kur'anin. To sakamakon wannan a lokacin kuma garin sarauta babu, sai aka bashi sarauta wannan garin. Daga baya kuma Fulani suka san shi kayansu. Wannan gari namu na Gadanya ya shahara a yammacin Kano a halin da muke ciki yanzu a Baboy local government. Ina tabbatar maka cewa Gadanya tana ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ake alfahari su akan sha'anin ilimin zamani.
A ina suka yi karatun zamani?
A ganin Gadanya suka yi karatun zamani, sannan suka tafi wurare daban-daban.
Kamar waɗanne irin makarantun boko kuke da su?
Yanzu makarantun mu aƙalla mun kai, muna da senior secondary school, muna da central primary school a fannin boko kenan, akwai kuma nursery school wajen guda hudu ne ma a nan garin wanda ake tafiya da al'amarinsu. Sannan kuma akwai makarantar 'yan mata wadda take a nan cikin garin Gadanya, akwai disabled, akwai primary da ake kira ta Arabic primary school, duk akwai su a nan garin. Islamiya.
To mukaddara tushen da ya karatu na zamani shine makarantar primary, kuma ka ce akwai ta anan Gadanya, ban sani ba za a bada kiyasin karo shekarun ta da kafa.
An kafa wannan makaranta a 1957
1957 kiyasin shekaru nawa?
Yau shekara ta 62, kuma da ina daga cikin wanda aka fara dauka a primary a wannan garin.
Shekarun ka za su yi nawa yanzu?
Yan shekaru na san kai 70.
Bari mu kalli sana'o'i, kamar me Gadanya za ta iya buga kirji da shi?
Alhamdulillah, mu a wannan gari namu noma da kiwo, alhamdulillah duk karkarun nan babu irin mu.
To tunda ka yi maganar noma da kiwo da harkar karatu da almajirci da sauransu, ba mu sani ba kuna da wasu fitattun mutane ko shahararru wanda duniyar Kano ko Najeriya ba za ta iya cewa eh haka ne idan ka?
Ƙwarai da gaske muna da su fitattu kuwa, domin a tun lokacin farkon wato majalisa ta farko kenan, lokacin gwamnatin Muhammadu Rimi, muka samu shahararren uba wanda yake shine Alhaji Muhammadu Sani Gadanya. Yana daga cikin kwamishinonin Abubakar Rimi na farko, kuma a sha'anin kasuwanci muna da kamar su Alhaji Muhammadu Tukur Gadanya, sannan ne babban ɗan kasuwa ne wanda yake a Kano a zaune, da kuma waɗansu dai wanda ba su kai kamun kansu ba, amma duk suna wuri daban-daban a wajen garin Gadanya.
To duk da haka, ko akwai wani abu da ake ganin ta fuskar ko ɗabi'a ko zamantakewa ko ayyukan yau da kullum da kuka sha bamban da sauran garuruwa, wani abu fatacce haka?
Alhamdulillah, da abin da za mu yi da waɗanda suke zaune a cikin birni da waɗanda suke zaune a nan mu cikin Gadanya, to dukkan mu a kama a haɗe yake.
To misali, yanzu kake wata magana cewa duk inda aka ga mutumin Gadanya a ko ina suke, walau a nan ciki ko a waje, suna da haɗin kai da sauransu, za a ga wata ƙabila ko al'umma suna da wani abu da yake bayyana su a zahiri, wani abu a fuskar na ƙabilanci da kina, ban sani ko kuna da wata alama ne?
Shi duk inda ka ga mutumin Gadanya za ka gan shi da fashin goshi guda uku, tsaga guda uku a goshinsa. Yanzu za ka samu irin ɗan uwanmu a Musawa, za ka same su a Matazo da sauran garuruwa daban-daban.
Jihar Katsina an fan sama kake?
Ƙwarai da gaske, har Kaduna ko ina za ka gan su.
To bari mu kalli abin da yake na batun wani cigaba ko ƙalubale, wanda burin al'umar gadanya ne a kasan samu wani abu wanda kuke fata kamar me kuke fatan ku ga kun samu ko ba ku da shi kuke fatan ku samu
wallahi abin da muke fata tunda yake Allah ya kawo mana da wato masarauta kusa muna san da kanta zama gunduma a kasar mai martaba sarkin biki abin da muke so ki ai muna haki ne a wannan garin ina mun gadanya
wanda shine buri da fatan ku
babban burin mu
haka tarihin garin gadanya kenan da ake wa kirarin gadan gadan takawa da gadan kaya hana bacci wanda ke yankin karamar hukumar bagwai a jihar Kano daga bakin dattijo Malam Abdullahi Umar da ke zaman turakin gadanya to sai dai da yake dattijon ya binta cewa babbar bukata ko burin garin gadanya shine daga likafar sa daga matsayin garin dagaci zuwa gundubar hakimci kasancewa garin ya tsinci kansa a yankin sabuwar masarautar Bichi karkashin mai martaba sarki Aminu Ado Bayero wannan dalili ya sanya muka tuntubi mashawacin gwamnatin Kano akan harkokin masarautu Alhaji Tijjani mai lafiya Sanka shin ko gwamnatin Kano na sanar da irin wannan bukatu
tunda har aka rigaya aka samar da waɗannan manyan masarautu masu albarka to masu irin waɗannan bukatu ma suna ta bujirowa da su sababbin gundumomi manya da matsakaitan gundumomi to gwamnati tana nan tana ta nazari akai bata kai ga zartar da abin da ya kamata akai gaba akan sa ba amma in akai ga gaba akan sa yanda akai waɗannan sababbin masarautu haka ma za a kai ga yin waɗannan gundumomi a wuraren da ya dace a yi kan bukatun al'umma
Alhaji Tijjani mai lafiya Sanka kenan mashawacin gwamnatin Kano akan harkokin masarautu to ma sauraron mu anan zamu gintse shi wannan shiri yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da dangari ni Adamu Ibrahim Dabo da wakilin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya
gaida Ibrahim Dabo da wakin Tofa daga Radio Kano da wannan shiri na hadin gwiwa yanzu kuma ga shirin mu na gaba nasiha
zaman lafiya hakika mu a tsarin mu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya ya kanje har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan yasa muke jawo hankalin al'umma musulmai ya kamata mu yi kokari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dace da addu'a wa kasar mu Najeriya da duniya baki daya Allah ya zauna da mu lafiya abu na biyu mu zama masu hakuri kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin hakuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da fadace fadace da mu za mu tashi a cikin yaki ne gaba daya to iyayenmu sun yi hakuri musamman tsakanin kristoci da wanda yake amana tsakanin kristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaunar lafiya kowa na addinin sa ba wanda yake tsangwaman kowa to wayin wannan zaman muke so a dawo da shi a ci gaba da zaman lafiya kristoci a zauna lafiya mu musulmai a zauna lafiya mu hada kanmu tunda kasan nan ta mu ce gaba daya saboda mu zauna lafiya wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'umman Najeriya gaba daya musamman matasa ayi kokari a zauna lafiya kowa ya zauna lafiya domin zaman lafiyan shine zamu samu mu musulmai mu yi addinin mu yadda muke so sannan su kuma kristoci bangaren su ma su yi addinin su yadda suke so amma in ba zaman lafiya babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali to muna jawo hankalin al'umma don Allah mu dace da addu'a Allah ya ba mu lafiya ba mu zaman
to idan kunne ya ji jiki ya tsira ai ga shirin mu na karshe labarai a takeice
To a takaice wata alƙaliyar kotun tarayyar Amurka jiya Alhamis ta zartar su ma Roger Stone wani dadaddan dan jam'iyyar Republican kuma dadaddan yardajjen na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump hukuncin daurin shekaru sama da uku a gidan yari saboda samun sa da laifin yunkurin hana majalisar dokokin Amurka gudanar da bincike akan katsalandan din Russia a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. Director General na hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus jiya Alhamis ya ce alƙaluman baya-bayanan da China ta gabatar kan cutar murar coronavirus sun bashi ƙarfin gwiwa.
Thomas Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu zo muku da wasu sababbin shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya karanto labaran duniya da Malam CD da ya hada shirin ya bada umarni sai kuma injiniyan mu Jim Cook Aisha Tusle yake fuku fatan alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.